Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 25 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio na birnin Kumasi a kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wani kwamiti da aka baiwa aikin yi wa dokokin zaɓe a Jamhuriyar Niger gyaran fuska ya gabatar da rahotonsa. A Ghana kuma hukumomi sai kira ga kafofin yaɗa labarai su wayar da al'umma game da muhimmancin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da cimma ɗorewar ci gaba a ƙasashen mambobi. Muna kuma ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda. To sai dai Daula Salim ba za ta iya kawo sharhin jaridun Amurka ba, amma dai akwai saƙonni da kuka aiko mana da za mu kawo muku. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar kasar Venezuela, amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancin ta dake birnin Caracas ba, a cewar ma'aikatar jiya Alhamis. Tun ranar Laraba, 'yan kasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa Nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da Amurka, saboda sanarwar da shugaban kasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarirar Venezuela. Shugaba Maduro ya baiwa jami'an diplomasiyya Amurka kwanaki uku su kwace kayansu su bar ƙasar. Duk da haka, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Maduro ba shi da ikon yin hakan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce saboda dalilan tsaro tana kwashe wasu ma'aikatanta, kuma duk Amurkawa ana shawartar su da su fice daga ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnatin na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru biyu yana buƙata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa ƙasar ba ta da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safaran mutane da miyagun ƙwayoyi. Trump ya ce Trump ya zargi kansa saboda yawan bakin hauren da ke son shiga Amurka, yana mai yaba wa kansa saboda ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da kuma yawan mutanen da ke da aikin yi da ba a taɓa ganin hakan ba a tarihi. Amma ya ce duk wani da ke son shigowa Amurka dole ne ya shigo ta hanyar da doka ta tsara. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko ga ƙasar da ta taɓa gani a tarihi. Tshisekedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi lokacin da yake jawabin karɓar mulki kuma cikin gaggawa ya bar wajen. Sashen Faransanci na Murya Amurka sun bayar da rahoton cewa Tshisekedi ya sake fitowa wajen taron, ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashe lokaci ana harkokin zaɓe. Tshisekedi, mai shekaru 55 a duniya, ya jagoranci jam'iyyar adawa ta UDPS kuma ɗa ne ga ɗan shugaban adawa ƙasar Congo. Ya kuma karɓi mulki daga shugaba Joseph Kabila wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 18. Kabila dai ya kasance kan mulki sama da shekaru biyu bayan ƙarewar wa'adinsa, yayin da hukumar zaɓe ta shafa ma wajen shirya zaɓen. Samun nasarar zaɓen ran 30 ga watan Disamba da Tshisekedi ya yi ya baiwa mutane da yawa mamaki. Zaben jin ra'ayoyin mutane da aka gudanar kafin zaben ya yi hasashen cewa ɗan kasuwa Martin Fayulu ne zai lashe zaben. Jiya Alhamis, ƙasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin ƙaramin zango da ke ɗauke da makaman yaƙi, kuma yake ɗauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wadda jami'ai suka ce zai kare hare-haren da makwabciyar ƙasar India ke kaiwa Pakistan ɗin. Masana sun bayyana cewa makamin zai iya harba makamai masu linzami da yawa a lokaci ɗaya, wanda hakan zai baiwa sojojin Pakistan damar kai hari, wato kai hare-hare masu yawa a lokaci guda. ba dadewa Pakistan ta kara karfin makamanta masu linzami ta kuma kara musu tsayin tafiya daga kilomita 60 zuwa kilomita 70 shirin makaman nuclear Pakistan abu ne da ya dade yana damun Amerika saboda kanana ne kuma ana kera su ne cikin sauki wanda hakan ke kara damar shiga hadarin yakin nuclear da kasar India a cewar masana daga karshe babbar yar takarar shugaban kasa mace a Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin kasar don taimakawa wajen hada hanjin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na kasar Obi Ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye a matsayin yar takarar jam'iyyar ACPN a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafin ta na Twitter jiya Alhamis ita dai Ezekwesili wacce tsohuwar minista ce a Najeriya kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ta ce ana buƙatar mai gurbin shugaban Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban yan adawa jam'iyyar PDP Ezekwesili na daga cikin yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban kasar da za a yi a Najeriya a ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai tsakanin shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP
Sarfi Hashim Gumal kine karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC madalla wani committee da aka dora wa alhakin nazari don zakulo shawarwarin gyaran huska na kundin zaben jamhuriyar Niger ya gabatar da rahotonsa a gaban majalisar CNDP wato mai mulki kenan wanda ya gudana a karkashin jagorancin Prime Minister Birgi Rafini to sai dai adawa sun ki halarta wannan taro saboda a cewar su an nuna son rai wurin gudanar da wannan aikin ga Salamu Muni Balma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
A yayin doka sama da 30 na kundin zaben kasar ta Niger ne kwamitin ya yi nazari akan su a tsawon makonni 4 na wannan aiki da ke hangen kawo ƙarshen korafe-korafen yan adawa waɗanda ke zargin bangaren rinjaye da tusa wasu miyagun matakai a can baya da nufin tafka magudi a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS mai mulki Abubakar Sabo Wamba ne a kwamitin kwaskware kundin zaɓe.
Duk 'yan siyasar da annan sun reda sai ni ta hita daga mutum 13 za ta na mutum 19. An ƙara ma 'yan parti politik na majority an ƙara musu mutum 2, 'yan opposition an ƙara musu mutum 2, nan na fili da babu su da su ma an ba su mutum 2. Zaɓe don ƙasa na aka yi ba don wani mutum guda ba. Abinda muka so 2021 ai zaɓe tare da kowa kuma a ce lamulahiya
sai dai mambobin kwamitin sun kasa cimma matsaya akan wasu muhimman ayoyin doka dalili kenan bangarorin suka fara neman hanyoyin warware wannan kulli inji Ambali Dodo na kawancan jam'iyyun yan baruwanmu
akwai abun ga article na 8 akwai na 12 akwai na 81 to bayan wannan kuma an kalura cewa da akwai article 14 da 15 kuma da article 33 wanda da an wannan cikin committee ba a samu an ka samu hadin kan kowa da kowa ba
jami'in adawa na gamayyar FRDDR wadanda tun tushe suka fice daga committee nazarin hanyoyin kwaskware kundin zaben sun kaurecewa taron gabatar da rahoton shawarwarin da aka zo da su a cewar wani kakakin su Mamman Sani Adamu
duka shawarwarin da ake yi sun yi watsi da su suna nuna kamar adawa ce take kin a samu sulhu duka abubuwan da muka tattauna akan su wanda suka amince da su dan yi kwana biyu sai wani yayi katsalandan yace ayi ba wannan abu ba haka yake ba to mun ga wannan yawon da hankali da suke yi ba abu ne bane alheri
to amma masu mulki na ganin rashin halartar yan adawa a wannan aiki ba zai katse masu hanzari ba
muna yin kwadda ne akan kasan mu ba dan wani ba don ka kenan sun zo ba su zo ba muna gyara shi wanda muka dibin ai zabe cikin ruwan sanyi kamar wanga article ba harka mutun kai candidate ne a harka a rubuta ka bisa list ne ba ka zabe ba a zaben ka sai in an doki matakin ne shari'a ta doki matakin ne sun yi abin da ake cewa rehabilitation
bayan majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa ta nazarci sauye-sauyen da kwamitin ya aiwatar gwamnati za ta gabatar da waɗannan kudurori a majalisar dokokin ƙasa domin ta tabbatar da su a matsayin dokokin zabe sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma a kasar Ragada kuma kasar ta shigar da tayin gabatar da rahoton nazarinta na farko akan nasara da shirin Majalisar Dinkin Duniya na cimma dorewar ci gaba a kasashen yayi a Ghana. Redwan Mukhtar Abbas na dauki da karin bayani a cikin wannan rahoto.
A matsayin bangaren tsarin tantance irin ci gaba da ake samu na kudurin dorewar ci gaba da Majalisar Dinkin Duniya ta kudurta cimma a shekara ta 2015, ana sa ran kasashe mambobi su rinka nazartan ci gaba din da ake samu dangane da kudurin. Kasar Ghana ta yi tayin gabatar da rahoton nazarinta na farko na kasa a bisa zaɓin ranta VNR a takaici a babban taron siyasa na Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli shekaran. VNR zai taimaka wa kasashe mambobi su yi musanyar kwarewa su kuma yi koyi daga cigaban juna da kalubalen su. Da yake kaddamar da VNR, ministan tsari Professor George John Bafu ya bayyana cewar gwamnati na sane da gudunmuwar kungiyoyin 'yan kasa daban-daban da sauran masu fadi a ji guncin madorewar kudurin cigaba. Ya ce masaniya tsakanin baki ɗayan jama'a ya yi ƙasa, hakan yasa ake buƙatar hanzarta ƙoƙarin ƙara falkawa game da kudurin da kuma ajandar Afirka ta shekara ta 2063. Kamata ya yi mu yi aiki tare mu magance karancin ilimi game da kudurin dorewar cigaba tsakanin al'umma daga gwamnati makarantu garuruwa da birane zuwa ƙauyuka. Yawancin mutane ba su da masaniya game da kudurin. Tarin al'umma sun kasance ba su da sanin wannan kuduri na dorewar cigaba balle su bayar daga dan mawasu ga cin masa. Babban Director Commission tsara cigaban ƙasa na riko Dr. Grace Bedia ku ta ce akwai buƙatar kawance da kuma lissafi wurin cin makudurin. Haƙƙi ne na bai ɗaya, kuma dukkanmu ya kamata mu yi aiki tare mu tabbatar duk abin da ake bukata a yi da zai ƙarfafa 'yan ƙasa su shiga a dama da su an yi tare da karantar da su daga tsarurrukan da abin da ka biyo baya. Mai hurɗar Majalisar Dinkin Duniya na riko a ƙasar Sylvia Lopez Ekam ta jinjinawa ƙasar game da ƙaddamarwar tana mai faɗan cewar yana da muhimmanci 'yan jarida da CSOs a ma'aikatu daban-daban na cikin tsarin wadda ya bayyana kasancewar mafarkin Majalisar Dinkin Duniyar lokacin da aka ɗiyauta ƙudurin na ɗorewar cigaba a fili. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kowa da la'agai da Ridwan Mukhtar Abbas, to sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun bace akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya talaka ka bar kuka kure arka yan cinka kare ewar kamunka ita ta tacece ka kure arka yan cinka karke makamunka azo a rode ka don ka sai da ɗancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damarka talaka ka bar kuka kure arka ɗancinka kare ewar kamunka ita ta tacece ka talaka wa ga dama zaɓi yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama koma ki ma koma gidan jiya da shamfama talaka ka bar kuka kure arka ɗancinka kare ewar kamunka ita ta tacece ka
talaka kabar kuka wannan shine wakar da muka kawo muku da fata an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 2 ne da minti kusan 18 na dare ga shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Laushi. Tana ɗaya daga cikin hadakar kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an fadda dokar rage shekarun ƴan takara ta yadda matasa su ma za a dama da su. A hirar da nayi da ita, ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda suka kai ga cimma wannan nasarar.
Sunana Maryam Laushi. Ina aiki a communication na yi karatun shi shima kuma ni fafutukan not young children wato wani shekarun takara a Nigeria saboda matasa su samu sirrin fito a dama da mu.
To Maryam baki gaya mana daga inda kika fito ba?
Daga Adamawa nake.
So ina kika yi karatu?
Na yi karatu a Ingila Coventry University. Sai kuma na sake zuwa Faransa na yi karatu a Toulouse Business School.
To me kika karanta a Ingila?
To a Ingila ina da bachelor's degree a cikin advertising da media.
Wata kan tallaki na a kafafen sadarwa yadda za a yi talla abubuwa yadda za su ja hankalin jama'a?
Haka.
Oh.
Sai na yi master's a marketing.
Harkokin kasuwanci.
Da na tafi Faransa na sake wani masters a management and marketing da communication.
To yanzu tunda kika gama karatunki na wannan bangaren na sadarwa, kin taba aiki a wannan bangaren abubuwan da kika karanto?
Na yi aiki as a communication officer, yanzu ma ina aiki as communication consultant kuma ina consulting na wayansu mutane wata sai ina taimakon mutane a sanar da abubuwan da suke yi kuma a jawo hankalin mutane abubuwa ko abubuwan da suke so su kallon shi ko abubuwan da suke so mutane su sani
su wa kenan wato ma'aikatar da kike wa aiki
eh wanda nake yi wa aiki so da na fara dama ina blogging ina dan maganganun wasu abubuwa da suke faruwa a duniya ko a Nigeria sai wani NGO ana ce musu Yaga suka kira ni suka ce suna so ni aiki tare sai na zama volunteer a wurin ina musu aiki amma
ba tare da ana biyan ki
ba eh ba a biya na so ban da abin sai in ji muna da wasu abubuwa tare sai muka tare muka nuna da 20 sai aka kawo bill sai muka duka muka sa baki a cikin muka hada kudure sai sai muka kai wurin majalisar wakilai anan a Abuja a Nigeria sai suka yi zaɓe a kai suka zo suka ce to haka ne har daga baya shugaban kasa ya sa hannu sai ya zama doka a Nigeria
a kan menene
shine na not too young to run na rage shekarun fitowa takara a Nigeria.
To idan na fahimce ki a ƙarƙashin wannan shirin ko ƙungiyar da kika yi ma aikin sa kai nan ne kuka sami ra'ayinku fito da wannan ƙudurin. To me ya ja ra'ayinku har kuka tattauna akan wannan batun?
Dama a cikin mu akwai wanda sun ga su dade suna fafutuka irin wannan na neman takara. Da a cikin su ya ce duka to mu taru mu haɗa kai mu san yadda za mu yi wannan lokaci na su kai ƙudiri ya bi a samu a maida shi doka.
To da kuka yi tunanin fito da wannan batun da har kuka je kuka kai shi gaban yan majalisar wakili ya akai ma kuka tankare su?
Dama akwai ɗaya a cikin su da muka mishi magana shi kuma da yake shi ne a cikin majalisar wakilai shi ne wanda ba yi da shekaru sosai shekarun shi irin one of the youngest haka
su ne mafi kankanta
shi ne ya ce to abin da ya dace da shi shi ne ya ɗauka ƙudurin shi ma ya kai gaban sauran mutanen da suke majalisa.
To shekara nawa kuka yi kuna jira ku ji abin da majalisar dokokin Najeriya hukuncin da za ta yanke akan wannan batun?
Daga majalisar wakilai mun fara a 2016 ya riɗe a wannan wurin sai daga baya aka kai shi majalisar dattawa sai daga can aka zo aka kai shi majalisar dokoki a jihohin Najeriya muka samu kaman guda 30 suka zaɓa suka ce ya kamata a maida shi doka sai zuwa 2018 yanzu ya dawo wurin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu.
To masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita baƙuwar ta Maryam Laushi da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Tuma dalla a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma ga kaɗan a cikin sakonni da ke kira kuna bar mana bisa da'ura.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa kuta ga Dalokan Gabe. Ni a kuɗi son sakona daga Galadi, Guba Galadima. Shi ne kasuwa ne. Wallahi dan Allah ya rufe kun ji kunya. Allah ya so. Yana Muhammadu Buhari shi ga lashi zaɓe. Allah ya yarda. Mu tallaka muna tare da shi kuma roƙo addu'a da muka yi mishi kuma Allah na karɓa dan Allah ya yarda. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa kuta ga Dalokan Gabe.
Assalamu alaikum. Me magana Baba Iyer shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Dan Allah biyo ya kuma ka sako na ga kwamishinin ƴan sanda na Najeriya gaba daya. DOC ne ƴan sandan Najeriya gaba daya. to Allah don Annabi ya ba wa ƴan sanda hakkin su yi abubuwan da sauran kuma shirin da suka sauka musu irin sa ba, ya ba wa ƴan sanda hakkin su ya tabbatar musu da tsaron su, ya dawo musu da mutuncin su a wajen al'ummar jama'a. Kuma don Allah muna roƙon sa komai kankan da ɗan sanda ko da kurti ne kuma mun mutse mu a cikaka, muna roƙon ya ba mu taimaka ya ba mu lambar sa wanda za mu da kiran sa muna ga masa korafe-korafen mu na ƴan sanda akan abubuwan da suke saboda a samu a gyara. Kuma komai kurtin ɗan sanda ya samu lambar ka irka faɗan shi ma abubuwan da yake damu, saboda akwai ƴan sandan kirki, akwai kuma manyan su ne, yawancin manyan su ne ba ta garin in yaran sun taso za su yi aikin kirki sai manyan su hana saboda karɓar cin hanci da yawa. To da Allah kuma shi ne ƴan sanda kai abin da duk wani kuma shina bai taɓa yi ba. Sai magana baban yare shi karamar hukumar Tsaro cikin jihar Bauchi Najeriya na gode.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Makawo, mutumin Nijar, mazaunin Ghana Tamale. Ina so na yi kira yau ga shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf yake maganan kame da yadda zai almajirai. To yana da kyau kafin a ce ya yi magana kamar ya duba wani ya kamata a yi wanda zai ba su wani taimako wanda za su dogara a kai. Awon ba magana ya zauna magana zai wani kame ne. Ni abin da na gani ke nan, sunana Aminu Bakawo, Nijar, mazaunin Ghana nan Tamale. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ina magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Dairin jihar Jigawa. Ina so mai kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, wannan zaɓi da yake tafi na 2019 don Allah mu zaɓi mutumin da zai kawo ci gaban ƙasarmu zai kuma kawo ƙarshen matsalolin da ƙasarmu take ciki. Ya kamata mu zaɓi shugabanni masu amana masu gaskiya, kada mu yadda irin shugabancin da aka yi mana a baya wanda ya jefa ƙasarmu a cikin wani hali tattalin arzikin ƙasarmu ya rushe, al'ummar Najeriya suka zama abin ƙyama a duniya. To kada mu maimaita wannan abu da ya same mu a baya. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Madurin jihar Jigawa.
To ba da Allah, yanzu kuma ga Sarfili ya dawo mana da labarai a takaice.
To a takaice, baba ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar ƙasar Venezuela, amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin Caracas ba, a cewar ma'aikatar ajiya Alhamis. Tun ranar Laraba, 'yan ƙasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban ƙasa Nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakarsa da Amurka saboda sanarwar da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban 'yan adawa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amince da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnati na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniya tana ƙunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico da ya shafe shekaru biyu yana buƙata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa ƙasarsa ba ta da wani zaɓi illa ta gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da ƙasar ta taɓa gani a tarihi. Tshisekedi ya ce ya samu rashin lafiya lokacin da yake ƙaddamar da jawabin karɓar mulki. Tshisekedi mai shekaru 55 a duniya ya jagoranci jam'iyyar adawa ta UDPS kuma ɗa ne ga ɗan shugaban adawar ƙasar Congo. Jiya Alhamis, ƙasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzayi mai cin ƙaramin zango da ke ɗauke da makaman yaƙi kuma ke ɗauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya, wanda jami'ai suka ce zai kare har-har da makwabcin ƙasar India ke kaiwa Pakistan ɗin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma can da al'asiri ya za a ji wasu abokan aikinmu wanda za su kawo wato sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye na sashen Hausa na muryar Amurka. A yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da kuma wato Sarfil Hashim Gumal kenan wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Mr. Jim Cook. Baba Yakubu Makerini daga nan Washington nake sallama da ku sai wani lokaci. Salamu alaikum.